zinariyata, fere ki ba nirata, asan ki ba mugunta, ga zuciya rin.